الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 9 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace ma 8 ga watan 10 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kitabu Tauhid Alladhi Huwa Haqqul Laji Alal Abid na Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Tambayar kanguwa ƙarin bayani akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Hajj: wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf fa in asabahu khairun ni'ma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Ubangiji ta'ala ke faɗa: wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harfi, daga cikin mutane akwai wanda ke bauta ma Allah akan gefe, ma'ana baya shiga musulunci tsundum ya zamanto ta ko ina, wato ya mamaye shi, kamar yadda Allah ya umarni: ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffa, ma'ana wanda yake bin gefe. Fa in asabahu khairun, idan wani alkhairi ya same shi, kenan aka samu kwanciyar hankali, ga koshin lafiya, ga dukiya, ga komai yana tafiya kamar yadda ake bukata. Ya kuma annabi, wato sai ya samu nutsuwa game da wannan addini. Wa in asabatuhu fitna, in kuwa wata fitina ta same shi, wata jarrabawa, Allah ya jarrabe shi da wata rashin lafiya ko talauci ko wani firgici ko wani kunci, in qalaba ala wajhi, sai ya juya wato akan fuskarsa kenan, ya koma kan dugadugan shi na kafirci. Wannan sifar wace ce, wane ne? Sifar munafiki ce. Allah ya siffanta munafikai da irin wannan sifofi, ya wuce a lissafa a cikin Alkur'ani. In ta yi daɗi suna nan, amma in wuya ta yi wuya sai su je. To shi ne mai irin wannan hali, Allah ya ce: khasira duniya wal akhira, wato ya taɓe a duniya da lahira, sai ya ce: zalika huwal khusranul mubin, wannan ita ce taɓewa wadda take mabayyaniya, wadda babu wata taɓewa sama da ita. Don haka shi musulunci abu ne wanda za ka ƙudirce gaskiyar shi a zuciya, da daɗi da wahala kana nan babu ruwa ja da baya. Amma 'yan ta yi daɗi muna nan, in ba ta yi daɗi ba mun ja da baya, wannan tabewa ce a duniya da lahira, wannan sifa ce ta munafikai. To shine anan Allah yake bayani, wanda yayi wannan bayani sifar su ce a can cikin wato suratu Tauba, haka a can cikin suratu Nisa. Na'am.
Ina fata Allah karawa da roƙon Allah. Tambaya na shi ne, ni ma dai kamar yadda ke tambaya.
Na'am.
Na rubuta ne a kan aya a cikin suratu ko ya suratu da ya fa. Da ta su ba da wa na annan da 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 wanda ta fa da wa da kunna fa'ili.
Na'am. Wato wai dangane da fadar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ke cikin suratul Anbiya, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ شينا وَنِجِي تَعَالَى يَجِي وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ سَمَّي دَ قَسَّي دَ دُكْ أَبِن دَ يَكِي تَسَكَانُن سُنَا حَلِتُ وَنِجِي تَعَالَى يَجِي بَمُ حَلِتْشِي سُ بَدَن مُرْكِي Duk abinda Allah ya halitta, to akwai hikima a cikinsa. Muna iya gano hikimar, kuma muna iya kasa gano hikimar, amma a matsayinmu nan mu'mine sai mu yi imani cewa matsayin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya wuce wurgi a ce ya halicci wani abu ba da hikima ba. Sai ya ce law aradna an nattakhiza lahwa, inda mun yi nihin wato muriki wani abun wargi, Allah ya ce lattakhaznahu min ladunna, lalle ne da mun rike shi daga gobe. Sai ya ce in kunna fa'ili, mu dai ba mu zamantu ba masu aikata haka, ma'ana mu wargi ba tsarin mu bane, ma'ana ya wuce matsayin Ubangiji Ta'ala ya wuce wargi. In anan bi ma'ana ma annafiya, ai ma kunna fa'ili, mu ba mu zamantu ba masu aikata wani abu saboda wani. Don haka ita wannan aya tana da ayoyi, akwai ayoyi makamantanta a cikin Alkur'ani. In ka ɗauka can cikin suratu Ali Imran, inda muminai suke addu'a, suke faɗa rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar, haka kuma da ya faɗa a nan cikin suratul anbiya a cikin suratul mu'minun sai ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. In ka zo cikin suratu Sad, ko mu ce suratu Daud, wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila zalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladhina kafaru minan nar, haka a cikin suratu Dukhan, wa ma khalaqana as-samaawaati wal arda wa ma bainahuma laa'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun, haka a cikin suratu Insan, ayahsabu lil insani an yutraka suda. Don haka dai duk abinda Allah ya halitta akwai hikima a ƙarƙashinsa, haka nan duk abinda Allah ya ce a yi ko ya ce a daina, ko manzansa ya ce a yi ko ya ce a daina, to akwai hikimar da ta sa ya ce a yi ko ya ce a daina. Kenan tana iya yiwuwa malamai su gano, kuma takan iya yiwuwa su kasa ganowa, amma abin da yake kan mumini ya zamanto rahumi da akala. A taƙaice dai ita ayar tana nuna matsayin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wuce wargi. Kai ne za ka iya aikata wani abu ba don hikima ba, inda za a tambaye ka me yasa kai abu kaza, babu amsa da za ka iya ba da. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa Ta'ala, wato muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah Subhanahu wa Ta'ala da manzansa, wato na hukuncin neman shayarwa bil anwa'i, wato a sababin wato hudowar taurari ko kuma fadawarsu. Lafazin al anwa, kamar yadda bayani ya gabata, jam'i ne na nau'un. In aka ce nau'un bi ma'ana kaukabun, wato shine tauraro. Kamar yadda bayani ya gabata, neman shayarwa game da taurari ya kasu kashi biyu. Kashi na farko shirka ce wadda take babba, duk wanda zai roki tauraro da sunan cewa ya saukar da ruwa wannan ya kafirta ya zama mushriki domin tauraro halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wataala addu'a kam ibada ce ba a roƙon kowa akan abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah subhanahu wataala duk abinda babu wani wanda yake da iko akan shi to baya halatta a roƙi wani in banda Allah subhanahu wataala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana addu'a huwa al-ibada kuma haka Allah ya faɗa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada menene ya kafirtar da wannan kenan sarrafa haƙƙin Allah zuwa wata halitta daga cikin halittunsa kamar wanda zai faɗa yace ya nau'u anzil alaina al-matar ya kai tauraro saukar mana da ruwa to wannan ya kafirta na biyu shine mutumin da yayi kudirin cewa tauraron shine yake halittar ruwa ma'ana shi yake saukar da ruwa to wannan ya kafirta me yasa saboda ya danganta samar da wata ni'ima ta Allah subhanahu wataala zuwa wata halitta daga cikin halittunsa tauraro bi isa bai saukar da ruwa ubangiji ta'ala shi yake saukar da ruwa kamar yanda ubangiji ta'ala yake ba mu labari a can cikin suratul waqi'a afara aitumul ma'a allazi tashrabu a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun haka kuma yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura dan haka saukar da ruwa abni wanda yake banta da ubangiji subhanahu wataala shi yake saukar da shi a lokacin da yaso abun da yaso saukarwa kenan duk wanda yayi kudirin cewa tauraron shine yake saukar da ruwa to wannan ita ma shirka ce babba me haka ya bar musulunci kashi na biyu shine daukan cewa shi tauraron wato sababi ne wanda yake na saukar ruwa cewa in tauraro kaza ya hudu ko in tauraro kaza ya fake to yanzu kun ga ruwan sama ya zo wannan shirka ce karama kuma kafirci ne wanda bai kai ba babban kafirci butulci ne game da ni'imar ubangiji subhanahu wataala me yasa saboda anan bawa ya maida wani abu sababi abinda Allah subhanahu wataala bai maida shi sababi ba an gane ku kenan duk wanda ya dauki cewa huduwar wani tauraro ko kuma fakewar shi shine sababin saukar ruwan sama to wannan yayi butulci kafirci ne karami wanda bai kai babban kafirci ba saboda wannan tauraro Allah bai maida shi ba sababi ne na saukar ruwa shi kuma maida wani abu sababi abinda Allah subhanahu wataala bai maida shi ba sababi to wannan kafirci ne ma'ana shirka ce wanda take karami dan haka kenan kamar yanda ƙarin bayani zai zo a darasi na yau sai dai ba laifi kana iya cewa wato kamar misali yanda ake cewa watan ut kenan watan ut lokaci ne na saukar wato ruwan sama tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda sun ki hakikin ma mutun ya fada irin sani imamu Shafi'i an gane ko naka ce ma wata kaza lokaci ne na saukar ruwan sama ko kuma tauraro kaza in ya kama lokaci ne wanda yake na saukar ruwa to daga cikin magabata irin su al-Imamu Shafi'i suka ce kauce ba irin wannan lafazi shine yafi dacewa amma tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin halaccin wato fadar haka bayan ayar da malam yazo da ita a farkon baban ya zo mana da hadisai guda biyu kenan bayani kuma ya gabata akan hadisin na farko shine hadisin Abu Malik al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada arba'un fi ummati min amri al-jahiliya manzon Allah yace abubuwa hudu game da al'ummata manzon Allah yace yana daga cikin lamari wato na maguzanci kenan na jahiliya in aka ce al-jahiliya shine kenan ma qabla al-bi'tha abinda ke gabanin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake kira da jahiliya manzon Allah yace abubuwa hudu a cikin al'ummata min amrin jahiliya, manzon Allah yace yana daga cikin al'amari wanda yake na maguzanci. Manzon Allah yace la yatrukuna hunna, manzon Allah yace ba yanda za a yi al'umma ta su dina waɗannan abubuwa, kinan di yanda za a yi in ba a samu ba a nan to a can a samu, in a can ba a samu ba to a wani wuri a samu. Mai yiwuwa hudun gaba ɗaya ka same su a wani gari daga cikin garuruwa, wani abun ka same shi a nan, wani abun ka same shi a wani gari ne daban, amma duk yanda za a yi a cikin al'ummarsa sai an samu waɗannan abubuwa guda hudu. Labari ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu, wanda kuma a nan dan mu kyamaci abin mu kusance shi, ba yana faɗa ba ne ba domin mu kusance abin, a'a domin mu kyamace su mu nisance su. Farko shine sai ya ce al-fakhru bil ahsa, bil ahsa, al-fakhru bil ahsa, manzo Allah ya ce yin al-fahari wato da wani matsayi na daraja wanda mutum yake da shi. Wani lokaci mutum yakan yi al-fahari da dagin kai game da uwaye da kakanni cewa ai ni dan wane ne, jikan wane, mu ƴan ƙabila kaza ne, ko kuma ya ringa alfahari da wata kyauta da Allah ya masa, misali wani sadaukantaka ko wani kyawun jiki ko wani abu da yake kama da haka. To wannan duka tsantsar maguzanci ne, musulunci bai yarda da shi ba. Don haka shi alfahari na hakika in har ma za ka yi, to akan yi alfahari ne da tsare dokokin Ubangiji, taqawallahi azza wa jal, shi kadai ne in mutum zai iya yin alfahari. Shi ko duk wanda Allah ya yi kimsa taqawa a cikin zuciyarsa, to daman shi da alfahari sun yi hannun riga, domin shi mumini tsoron Allah yana karuwa a zuciyarsa, to yana dada kaskanta kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan wai in har ma akwai abinda mutum zai yi alfahari da shi a rayuwarsa, to tsoron Allah shi ne abinda mutum zai yi alfahari da shi, saboda duk wata ɗaukaka a nan duniya da makoma lahira tana ƙarƙashin tsare dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka Allah ya faɗa inna akramakum indallahi atqakum, agun Allah mafi karamcinku, mafi darajarku shine mafi tsoron Allah, ma'ana wanda yafi ku tsare dokokin Ubangiji. Sannan abu na biyu sai cewa qanu fil ansar, wato da aibanta mutum game da dangantakarsa. Lafazin al-ansab jam'i ne na nasab, an gane ko nasab kenan asalin tushen mutum kenan da kusacinsa, ko kuma abinda sana'a wadda mutum yake kai dangane zuwa gare ta. Ka aibanta mutum da dangantakarsa ko sana'arsa, to wannan shi ma maguzanci ne, kamar yadda manzon Allah ya faɗa yace kuma duk yanda za a yi a cikin al'ummarsa wannan abu ba zai gushe ba. Na uku sai yace wal istisqa'u bin nujum, wato da neman shayarwa da taurari, ma'ana danganta saukar ruwa wato zuwa taurari, hudowarsu ko kuma fakewarsu, wanda wannan shine kenan mahallu shahid. Bayani ya gabata in mutum yayi kudirin tauraron shi ne yake saukar da ruwa, to wannan kafirci ne babba. In kwa ya dauki tauraron hudowarsa ko fakewarsa shi ne sababin saukar ruwan, to wannan kuma kafirci ne karami, wanda a Hausa ake kiran shi butulci kenan. Butulce ma ni'ima ta Ubangiji ta'ala, Allah ya saukar da ruwan shi kuma ka danganta ma wani tauraro sababin saukar wannan ruwa. Sannan sai ya ce wani yaha, manzo Allah ya ce na hudun wato shine kukan makoki, kukan mutuwa shi ma maguzanci ne. Wa qala sai manzo an gane ko, amma me ake nihi da aniyaha? Shine kukan mutuwa wanda yake kuka na daga murya, ba kuka ba na zubar da hawaye. Shi kuka na zubar da hawaye halaka ne, kamar yadda bayani ya gabata. Wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa anna'ihat, manzo Allah yace mai kukan mutuwa, anan karka takaita abin ka mace, koda namiji ne yake wannan kuka, to ya shiga karkashin wannan lafazi, illa kasancewar
a can ma jahiliya maza ba a san su ba da irin wannan kukan mutuwa, mata aka san su da shi kenan. Amma hukuncin ko namiji yake irin wannan kuka, to ya shiga karkashin wannan kashidi da barazana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi. Wa qala, sai yace anna'ihatu, wato mai kukan mutuwa, idza lam tatub qabla mautiha, in har bata tuba ba gabanin mutuwarta. Wannan gaba tana nuna mana duk wani babban laifi, to sallah ko azumi ko zakka ko hajji ko da'a ga mahaifa ko sadar da zumunta da sauran ayyuka na ibada ba sa goge wannan laifi. Iya abinda ke goge babban laifi shine kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga kukan mutuwa laifi ne babba, sallah da azumi da zakka ba sa goge wannan laifi. Iya abinda ke goge wannan laifi shine kyautata tuba zuwa ga Ubangiji. Mutum ya yi niyyar ya daina take yanke, kuma ya yi niyyar cewa nan gaba ba zai koma yi ba, kuma ya yi ta nadama a kan kukan makokin da ya yi a baya. To in har ya cika waɗannan sharuɗa uku, to Allah zai gafarta masa laifinsa, kuma a koru gaba. Shi ne ya ce anna'ihatu, mai kukan mutuwa, idza lam tatub qabla mautiha, in har ba ta tuba ba gabanin mutuwarta. Maza Allah ya ce tuqamu yawmal qiyamati, idan kiyama ta yi, maza Allah ya ce za a tada ta. Wa alaiha sirbalu min qatran, maza Allah ya ce a jikinta wato akwai tufafi wato na man kunihi, ko kuma ka ce na man gelo. Qatran wato wani mai ne wanda yake sananne, wanda larabawa suna kiran shi azabt, su ce masa qatran ko su ce masa azabt, wanda yanda ka san kwalta haka yake, ya fi gaugawar kamawa da wuta. Balma wasu malamai suka ce in aka ce qatran suka ce kuwan nuhasul muba, ma'ana narkakkar tagulla ke nan. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-nar, shine cewa alaiha sirbal, wato da tufafi, min qatran wato na man gelo, sai ya ce wa dir'un min jarabi, manzo Allah ya ce kuma da riga wadda take takasuwa, haka za ta tashi a ranar kiyama. Daga an tada alkiyama ma, duk wanda ya hango ta ya tabbata ya san cewa ga laifinta, laifinta shine kukan makoki, sawa annamiji mace ce ce ko namiji. To wannan yana nuna mana kukan mutuwa laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka, kuka na daga murya. Saboda ita ukuba ba ta kasancewa sai akan abin da yake laifi ne wanda yake babba. Da haka annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa ga yanayin da za ta tashi a ranar kiyama mai kukan mutuwa in har bata daina ba. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, bayani ya gabata a kansa, kenan za mu tashi hadisi na gaba. Hadisi na gaba mun karanta lafazinsa a darasin da ya wuce, shine malam ke faɗa walahuma, wato na gare suwa kenan al-Bukhari wa Muslim, illa kasancewar wannan kuskure ne na al-Qalbi. Hadisin baya cikin sahihul Bukhari, hadisin iya wanda ya rawaito shi shine al-Imam Muslim, yana cikin sahihul Muslim. An gane ko maimakon walahuma ai wali Muslim, haka shine ya fi dacewa, domin hadisin baya cikin sahihul Bukhari. An Zaid ibn Khalid, daga Zaid ibn Khalid shine al-Juhani, Allah ya karrama masa yadda, ke faɗa sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama salata subhi bil Hudaybiyah. Zaid Allah ya karrama masa yadda yake cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana sallar asuba a dawan da ake kiran shi Hudaybiya. Kana da fuska biyu game da wannan lafazi, game da ya unqin, in ma ka ce Hudaybiya bi takhfifil ya, wanda wannan shine yafi yawa yafi shahara, ko kuma ka ce Hudaybiya ya unqin kenan nan kai mata tashdid, wannan duka ya tabbata a Larabci. asalin Hudaybiya wato wata rijiya ce wadda take wani wuri wanda ke tsakanin Makka da Madina amma yafi kusa da Makka, wanda shi Hudaybiya dawa ne wanda rabin shi yana cikin harami na Makka, rabin shi kuma yana wajen harami. Wasu malamai suka ce an ambaci wannan wuri da sunan ita wannan rijiya, asali kenan sunan wata rijiya ce a wannan mahalli, tare da cewa wasu malamai suka ce a wata itaciya ce Hadba, an gane ko itaciya ce wadda take karkatacciya, sai aka ambaci wurin da sunanta. Kenan rabin wurin yana cikin harami na Makka, rabin wato yana cikin kenan wajen harami, shine a yau suke kiran shi wato a yanzu abinda suke kiran shi Ash-Shamisi, ba Shumaisi ba, Ash-Shamisi, haka mutanen Makka suke kiran wannan dawa shine Hudaybiya, duk da cewa a yau yana cikin garin Makka. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango a shekara ta 6 lokacin da ya zo da jama'arsa domin nufin yin umra, kafiran Makka suka fito suka tsare shi a wannan mahalli, wanda a ƙarshe aka yi sulhu wanda ake kiran shi kenan sulhul Hudaybiya. To anan ne shi Zaid ibn Khalid al-Juhani, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallar asuba, sai yace ala isri ma ala isri sama'in kanat min al-layl, yace a ƙarshen wato ruwan sama wanda ya kasance min al-layl, wato tun cikin dare ake ruwan har asuba. Min anan kenan wato tana fa'idan tadda ibtida'ul gaya, tare da cewa kuma yana iya zaman tana iya zamantowa zarfiya, bi ma'ana fi azzarfiya, ai kanat fil layli, kenan ruwan sama da aka yi a cikin dare, ko kuma ala isri sama'in min al-layli, a ƙarshen ruwan sama wanda aka ringa yin shi tun cikin dare. Lafazin sama anan abinda ake nihi shine wato ruwan sama, kamar yadda ya gabata a cikin darasin mu na Bulughul Maram, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wani tarin abinci, ya nutsa hannunsa a ciki, sai ya ji lema a ƙarƙashin abincin, sai yake faɗa ga mai sayar da abincin, ma haza ya sahiba ta'am, yace ya kai mai sayar da wannan abinci, wannan kuma menene? Sai yace asabatu samau ya rasulullah, ai ruwan sama ne ya taba shi. Da haka abinda ake nihi da sama anan kenan ruwan sama, shine yace ala isri sama'in kanat min al-layl, a ƙarshen ruwan sama wanda ya kasance tun cikin dare aka kwana ana yi. Falamman sarafa, a lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya gama salla, in sarafa anan ba ya tashi ba daga gun, a'a lokacin da kenan ya gama salla ya salamci, an gane ku, domin wannan wato gaba, sai ya ce aqbala alan nas, manzon Allah sai ya fuskanto mutane da fuskarsa, yana salamcewa daga sallah, manzon Allah sai ya fuskanto jama'a, wanda fuskanto jama'a ga liman bayan salamcewa daga sallah, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisi sun yawaita akan haka. Kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa iya zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi halin yana mai fuskantar al-qibla, idan ya salamce daga sallah shine gwalgwadan fadarsa astaghfirullah 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 Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram, iya kawai zaman da yake kama da fuskantar al-qibla a matsayin shi na limami bayan salamcewa, amma yana gama wannan addu'a zai juyo ya fuskanci jama'a da fuskarsa, shine anan wato Zaid yake cewa falamman sarafa, wato a lokacin da ya salamce daga sallarsa, aqbala alan nas, manzon Allah sai ya fuskanto jama'a da fuskarsa, fa qala, sai manzon Allah yace da su, hal tadruna ma za qala rabbukum, manzon Allah yace ya ku jama'a, shin kun san menene ubangijinku ya faɗa? Wannan tambaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ba dan kasancewar sun san menene Allah ya faɗa, domin sanin abinda Allah ya faɗa baya kasancewa illa ta hanya daya daya shine wahayi. Hal anan wato kalima ce istifhamiya wanda akan yi ta ne a larabci domin falkar da mutum cewa ya bado hankalinsa da tunaninsa domin ya fahimci menene za a faɗa masa, amma ba dan ya san cewa sun san abun bai musu tambaye. Shine yace hal tadruna ma za qala rabbukum, wai shin kun san menene ubangijinku ya faɗa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, wato sai suka ce Allah da manzansa suke da sani. Allah da manzansa wato suke da sani. Anan kasancewar sun zo da wato wawul adaf cewa Allahu wa rasuluhu, Allah da manzansa, tare da cewa wani lokaci wani sahabi ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sha Allahu wa shi'ita, yace ya rasulullahi abinda kai da Allah ne kuka so. Manzon Allah yace aj'altani lillahi niddan, yanzu ka maida ni matsayin kishiya ga Allah, bal ma sha Allahu wahdahu, manzon Allah yace a'a abinda Allah ne shi kadai ya so. Wanda ita wawun a larabci shine abinda take fa'idantarwa shine wato at-tartib, jerantuwar abu ya zamanto daya. Dan haka anan malamai suka ce a wannan kenan akan al'amari wanda yake a shar'i, abu wanda yake kenan a shar'ance, to wannan ana iya cewa Allahu wa rasuluhu a'lam. Amma akan abu wanda yake alkauni, to wannan ba za ka ce, ba za ka amfani da wawu akan wannan. Me yasa? Dan haka akan nan da manzo Allah ya ce da yayi inkarin ma sha Allahu wa shi'ita, akan al'amari ne wanda yake alkauni kasantacce, abinda Allah yake kasantarwa. Yanzu anan misali inda za a maka tambaya ta addini, an gane ko abinda ya shafi hukunce hukunce shari'a, in baka da sani anan zaka iya cewa Allahu wa rasuluhu a'lam. Amma akan abinda yake al'amari ne wanda yake kauni, to baya halatta ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, sai dai ka ce Allahu a'lam. Yanzu inda wani zai maka tambaya hadari ya gangamu yace maka yaushe ruwa zai sauka, kaga ba maganar ka ce masa Allahu wa rasuluhu a'lam, sai dai ka ce Allahu a'lam, domin sanin saukar ruwa yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham. Haka inda wani zai maka tambaya yaushe al-qiyama za ta tabbata, to ba za ka ce ba Allahu wa rasuluhu a'lam, sai dai ka ce Allahu a'lam, domin sanin lokacin kasancewar al-qiyama yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko kuma mace da ciki wani yace maka yaushe wance za ta aiko, sai ka ce Allahu a'lam, da za ka ce ba Allahu wa rasuluhu a'lam, domin sanin haka yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma akan abin da ya shafi shari'a kenan sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. To shine anan suka bada wannan amsa suka ce Allah da manzansa wato suke da sani. Allah sai manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala ya faɗa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafira, Ubangiji ta'ala ya ce bayina wato sun wayi gari, akwai mai imani da ni akwai kuma mai butulce ni, ko kuma bayina daga cikin bayina wato wasu sun zamanto kashi biyu, akwai mu'minun bi mai gaskata ni mai imani da ni, wa kafir kuma akwai mai kafirce mu. An gane ko? Shine yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, wato bayina kenan sun wayi gari, akwai mai imani da ni kuma akwai mai kafirce mu. Sai yace fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi yace sanade duk wanda yace an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa fa zalika mu'minu bi ubangiji ta'ala yace wannan shine mai imani da ni kafirun bil kaukab kuma shine mai kafirce ma tauraro duk wanda in ruwan sama ya sauka zai danganta wannan ni'ima ga wanda ya samar da ita shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yace mu'irna bi fadlillahi wa rahmatihi amma na ruwa da kyautar Allah wato da jin kansa domin ruwa rahama ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda yake fada wa huwan ladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma kanahu wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyyul hamid shine yace fa zalika mu'minun bi wannan shine mai imani da ni kafirun bil kaukab kuma shine mai kafirce ma taurari a wannan gaba zamu fa'idanci abinda Allah ya karantar da mu akan harshen manzansa in ruwan sama ya sauka to ga iya abinda zamu fada shine mu'irna bi fadlillahi wa rahmatihi ammana ruwa da kyautar Allah da jin kansa wannan shine iya abinda ake bukatar mu'minai wato su ringa fada suna ba junansu albishir game da saukan ruwa an gane ko ba maganar ba kawai a ringa cewa ruwa ya sauka ruwa ya samu a abinda ya kamata a fada shine kenan Allah ya saukar mana da ni'imarsa ko kuma a ringa cewa Allah ya mana wannan shine mu ringa cewa kenan an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa ko kuma Allah ya saukar mana da jin kansa Allah ya saukar mana da ni'imarsa to shine abinda ya kamata a fada sai yace wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza zan Allah yace sanade duk wanda yace an mana ruwa wato a sababin tauraro kaza da kaza domin ai tauraro kaza ne ya hudu dole yanzu ruwa ya zo ko kuma tauraro kaza tunda ya fake ruwa ya sauka kamar yanda ake fada ai tunda uti ya kama yanzu ruwa ya zo to duk wanda ke fadar haka zan Allah yace ubangiji ta'ala yace fa zalika kafirun bi ubangiji ta'ala yace wannan shine mai kafirce ne mu'minun bil kaukab kuma shine mai imani da tauraro kamar yanda bayani ya gabata wannan ya kasu kashi uku duk wanda zai yi kudirin cewa tauraron nan shine yake samar da ruwa ma'ana shi yake saukar da ruwa to wannan shirka ce babba me irin wannan kudiri ya bar musulunci wali iyazu billahi ya kafirta domin ya danganta halitta ga wannan Allah subhanahu wataala domin Allah shine mahaliccin ruwan shine yake samar da shi shine yake saukar da shi amma duk wanda ya danganta saukar da wannan ruwa zuwa tauraro to wannan ya kafirta na biyu shine mai da cewa wannan tauraron shine sababin saukar ruwa cewa tunda tauraro kaza ya kama yanzu ruwa ya zo ko kuma tunda tauraro kaza ya fake yanzu ruwa ya zo to duk wanda yayi wannan kudirin cewa wannan tauraron shine sababin saukar ruwa kamawar sa ko kuma fakewar sa to wannan kuma shirka ce karama ko kace kafirci ne wanda yake bai kai babban kafirci ba me yasa saboda ya maida wani abu sababi abinda ba Allah bane bai maida shi sababi domin Allah bai maida ba hudowar wani tauraro ko fakewar shi cewa sababi na saukar ruwa Allah bai maida ba kamawar uti cewa shine sababin saukar ruwa dan haka duk wanda yayi kudirin cewa kamawar watan uti shine sababin saukar ruwa to wannan shirka ce karama ko mu ce kafirci ne karami wanda yafi zina yafi kisan kai yafi sata yafi kwace yafi duk wani laifi da ka sani in banda shirka babba na uku shine maida shi wannan hudowar tauraron cewa lokaci ne na saukar ruwa cewa lokaci ne na saukar ruwa kenan wannan shine wasu malamai suka ce ba laifi ana iya fada ma'ana a ce watan utu lokaci ne wanda yake na damuna ma'ana lokaci ne na saukar ruwa amma tare da cewa al-Imamu Shafi'i Allah ya ji kansa shi yana cewa kauce ma wannan lafazi ma shine yafi dacewa kawai in ruwa ya sauka ka ce Allah ne ya saukar da shi, kai godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma ba maganar cewa utu ba, utkin yakan kama in Allah ya ga dama sai ya tsayar da ruwan, sai in ya wuce sannan ruwan ya zo. Dan haka kenan cewa ma lokaci ne na saukar ruwa, to shi kanshi da yawa daga cikin magabata suna ganin cewa kauce ma wannan lafazi shine ya fi dacewa, amma tare da halaccin kenan mutum yana iya fada. Shine yace fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab, me haka manzon Allah yace wannan shine mai kafirce mun, mu'minun bil kawkab kuma shine mai yin imani wato da tauraro. Me yasa? Saboda ya danganta ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato izuwa wani abu ya maida shi sababi abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai maida shi sababi ba. Don haka dai kenan wannan duka nau'i ne wanda yake na maguzanci na jahiliya, wanda kuma ya ci karo da tauhidi. Kaga kenan yin haka shirka ce karama, shirka ko ta ci karo da tauhidi. Don haka kenan malam ya zo da wannan hadisi a ƙarƙashin baba. Sannan na faɗa walahuma min hadisi ibn Abbas ma'anahu. Shine malam yake cewa walahuma, wato naga al-Imam al-Bukhari wato da al-Imam Muslim, shi ma kasancewar wannan wato rigayen al-Qadami ne, domin hadisin yana cikin wato sahihu Muslim. Shi wannan hadisi shine yake cewa walahuma min hadisi ibn Abbas ma'anahu, wato nagare su hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda ma'anar hadisin shine kamar malam ya zo da shi ne kenan a ma'anance, ba ainihin lafazin ba ne. Shine sai ya ce wa fihi, a cikin hadisin, qala ba'duhum, wato wasu bangare na jama'a sukan faɗa a lokacin saukar ruwan sama, sai ka ji suna cewa laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza, wato tauraro kaza yayi gaskiya, ai tunda ya kama yanzu ruwa ya zo. Kamar yadda zaka yi suna faɗa ai utu ce ta kama dole kenan ruwa yayi ta sauka. To shine yace qala ba'duhum, wasu daga cikin mutane sukan faɗa bayan saukar ruwa su ce laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza, ai tauraro kaza da kaza yayi gaskiya tunda ya kama ai yanzu ruwa ya zo. Fa anzalallahu hadhihi al-ayat, Ubangiji ta'ala wato sai ya saukar da wato wannan aya, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bi hadhal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Ubangiji ta'ala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, Ubangiji ta'ala ya ce ku falka ku ji ina rantsuwa wato da mafadar taurari. La anan malamai sun yi sabani game da ma'anarta, wasu suka ce anan la ce wadda take nafiya, an gane ko? La ce wadda take nafiya, ma'ana kenan fala uqsimu, ai ba sai nayi rantsuwa ba game da wato abinda kuke rayawa na cewa alqur'anin nan kirkirar shi aka yi ko kuma dabo ne ko kuma bokanci ne ko kuma waka ce, ba sai nayi rantsuwa ba bi mawaqi'in nujum, wato da mafadar taurari cewa wannan alqur'ani ne mai girma. Duk da cewa wannan fuska malamai suka ce fuska ce wadda take mai rauni, iya abin da yake fuska ingantacciya, la anan wato an ƙara ta ne domin faɗakarwa, ma'ana kaman ka ce falki ka ji, shine uqsimu kenan. Uqsimu ba shi da alaƙa da wannan laƙin, kenan laƙin domin faɗakarwa ne, kamar a ce ku saurara uqsimu bi mawaqi'in nujum, ina rantsuwa wato da mafadar taurari. Lafazin mawaki jam'i ne na mauki. Idan aka ce mauki, wato shine kenan inda tauraro yake fadawa. Tare da cewa wasu malamai daga cikin malaman tafsir suka ce mawaki an-nujum kenan mahudar taurari da mafadar su ne Allah yake rantsuwa da su ana. Akan menene ake yin rantsuwa akan wannan littafi mai girma shine Al-Qur'ani. Wanda kuma hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala game da rantsuwa game da wata halitta daga cikin halittunsa, duk abinda Allah ya yi rantsuwa da shi to yana nuna mana girman wannan abu da darajar shi. Shine sai ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, ina rantsuwa wato da mafadar taurari. Sai ya ce innahu, lalle wannan littafi da manzuna ya zo muku da shi, la qur'anun kare, lalle abin karatu ne wanda yake mai daraja mai matsayi a guna. Innahu la qur'anun kare, lalle wannan abin da ake karanta muku abin karatu ne. In aka ce al-qur'an bi ma'ana al-ma'ana al-maqru, abin da ake karantawa wato karim, wato wanda yake mai daraja. Yana rantsuwar da Allah ya yi a nan, ya yi rantsuwa ne domin ya nuna mana matsayin shi wannan Al-Qur'ani da ya saukar da shi. Sai ya ce fi kitabin makanun, tushensa yana cikin wani littafi wanda yake sitirtacce, wanda idanu ba sa gano shi, shine Lauhul Mahfuz. Allahul Mahfuz, makanun bi ma'ana mastur, kenan yana tushensa asluhu ai fi kitabin makanun. Kamar yadda can Allah ya faɗa bal huwa qur'anun majid, sai ya ce fi lauhin mahfuz, shine ya ce fi kitabin makanun, tushensa wato yana cikin wani littafi wanda yake sitirtacce ko kace kuyayye, wanda idanu ba sa gano shi, kenan shine Allahul Mahfuz. La yamassuhu, shi wannan littafi na Lauhul Mahfuz, ad-damir ya'udu ila aqrabil mazkur. La yamassuhu, shi Allahul Mahfuz ba wanda ke shafarsa, illa al-mutahharun, sai ababan tsarkakewa a gun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sune mala'iku. An gane ku? Mala'iku su kadai ne suke shafar wannan allonar Allahul Mahfuz, wannan littafi. Sai yace tanzilun, shi wannan Al-Qur'ani saukakke ne ko kace abin saukarwa ne, min rabbil alamin, wato daga Ubangijin halittu gaba daya shine ya saukar da wannan Al-Qur'ani. Wani ta'ala yace afa bi hadhar hadith, shin yanzu game da wannan zance nawa, antum mudhinuna, wato ku kuke ma wasu rufa-rufa, ba kwa fitowa fili ku faɗa musu, ku faɗa musu gaskiya ku tsagota. Idan aka ce mudahana, wato shine yi ma juna rufa-rufa, al-idhan shine ma'ana mutum ga gaskiya mutum ya koye ta ya ki faɗa domin a zauna lafiya, shine ake kira da mudahana. Abinda musulunci ya yi umarni da shi shine mudara, kyautata zama, amma mudahana wannan haramun ci, mutum ya rufa gaskiya ya kyale dan a zauna lafiya, to wannan haramun ne, baya halatta. Shine anan Ubangiji Ta'ala yace afa bi hadhal hadith, shin yanzu game da wannan zance nawa, shine Al-Qur'ani, antum mudhinuna, wato ku kuke musu rufa-rufa, ma'ana ba kwa fitowa fili ku faɗa. Wa taj'aluna rizqakum, Ubangiji Ta'ala yace kuna sanya arzikinku wanda na saukar muku, annakum tukadhibun, kasancewar wato kun maida arzikinku wanda na saukar muku kasancewarku, wato tukadhibuna, wato kuna karyatarwa. Shine anan Ibn Abbas, Allah ya kara musu yadda, ya fassara ma'anar rizqakum shine wato ruwa da Allah yake saukar ma bayinsa, kenan kun maida wannan ruwa da na saukar muku kasancewar kuna karyatarwa, kuna danganta shi zuwa wani tauraro, cewa tauraro kaza ne ya kama, ai dole ruwa ya sauka. To wannan butulci ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala kuma karyatarwa ne game da ni'imarsa shine yace wata sha'aluna rizqakum annakum tukazzibu wato kuna maida arzikinku ma'ana wanda na saukar muku annakum tukazzibun wato kasancewar wato kuna karyatawa kenan maimakon ku gode ma Ubangijin da ya jaddada muku wannan ni'ima ku ce mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi maimakon ku faɗa haka sai ku ringa cewa mudirna bi nau'i kaza wa kaza wato ammanin ruwa a sababin hudowar tauraro kaza da kaza wanda yin hakan to karyatarwa ne game da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kenan a takaice malam yazo da wato wannan hadisi wanda shi ma yana fa'idantar da mu cewa yin hakan shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala malam na faɗa fihi masail wato akwai mas'aloli a ƙarƙashin wannan babi al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul waqi'a wato bayani game da ayar da ke cikin suratul waqi'a ita ce kenan malam yazo da ita a farkon baban wata ja'aluna rizqakum annakum tukazzibu kuna maida arzikinku wanda ubangijinku ya jaddada muku kasancewar kuna karyatarwa cewa tauraro kaza shine sababin saukar wannan ruwa wanda bayani ya gabata a kanta asaniya mas'ala ta biyu zikiru al-arba'in lati min amri al-jahiliya wato labari game da abubuwa hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu cewa yana daga cikin lamari na jahiliya na maguzanci cewa kuma ba yanda za a yi al'ummarsa wato su kaurace ma wannan abu kwata-kwata bi yanda za a yi sai an samu wasu suna da irin waɗannan abubuwa kamar yanda ya gabata kenan al-fakhru bil ahsab yin alfahari da wani matsayi wanda yake na daraja wadda an fil ansab da aibanta mutum game da dangantarsa ko sana'ar shi sannan na uku kenan kamar yanda bayani ya gabata shine alistisqa'u bil luju an gane ko ko kuma mu ce bil kaukab ma'ana neman shayarwa game da wato taurari cewa tauraro kaza ya hudo na cikon hudin shine kenan anniyaha hukan mutuwa shine yace zikirul arba'i ambatan abubuwa hudu allati min amril jahiliya wanda ainihin waɗannan abubuwa suna daga cikin lamari wanda yake na maguzanci mas'ala ta uku sai yace zikirul kufri fi ba'dihha wato ambatan ambata wato kafirci ambatan kafirci fi ba'dihha wato game da sharin waɗannan abubuwa hudu wanne ne kafirci a cikin nasu abubuwa hudu manzo Allah ya ambata cewa yana daga cikin lamarin jahiliya to a cikin su manzo Allah ya ware wani daga ciki ya ce kafirci kenan shine al-istisqa'u bin nujum an gane ko tunda ya ce wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza sai ce fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab kenan shine wato danganta saukar ruwa zuwa hudowar tauraro kenan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cewa kafirci ne ko kuma mu ce ubangiji ta'ala ya ambace shi da cewa kafirci ne akan harshen manzansa ar-rabi'a mas'ala ta hudu anna min al-kufri ma la yukhriju min al-millah malan yace lalle daga cikin kafirci akwai kafircin da baya fitar da mutum daga cikin musulunci dan haka kenan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suka tabbatar da cewa kafirci ya kasu kashi biyu akwai babban kafirci akwai karamin kafirci babban kafirci shine yake fitar da mutum daga cikin musulunci ya halatta zubar da jininsa da wawu shadukiyarsa a matsayin ganima kuma in ya saki ya mutu akan haka bai tuba ba to wuta ita ce makomarsa zai dawwama a cikinta Allah ya kare amma shi karamin kafirci baya fitar da mutum daga cikin musulunci baya halatta zubar da jininsa ko dukiyarsa kuma in ya mutu akan wannan kafirci ba zai dawwama ba a cikin wuta shine kenan karamin kafirci haka irin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'di, kada ku koma kafirai baya na junan ku, ya ringa saran wuyayen juna domin yakar juna wannan kafirci ne. Amma karamin kafirci ne wanda yake bai kai babban kafirci sai dai wanda ya halatta haka. Haka hadisin da yake cewa yawa kenan shine anan yace anna minal kufri, wato lalle wato yana daga kafirci, ma la yukhriju minal milla, kafirci a daga cikin kafirci akwai kafircin da baya fitar da mutun daga cikin musulunci, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi kenan ya ambata mana, wanda wannan kafirci ne wanda baya fitar da mutun daga cikin musulunci danganta saukar ruwan sama, cewa maida wani tauraro cewa shine sababin saukar ruwan sama, wannan kafirci ne wanda baya fitar da mutun daga cikin musulunci. Al-khamisa, mas'ala ta biyar shine malam yace qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir bi sababi nuzulin ni'ima, wato fadarsa da Ubangiji ta'ala yace asbaha min ibadi mu'min, wato daga cikin bayina akwai wanda ya waye gari, wato akwai mai imani da ni akwai kuma mai kafirci mu, a sababin mi mutane suka kasu kashi biyu shine yace bi sababin nuzulin ni'ima, a sababin saukar wannan ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala, kenan bayi suka kasu kashi biyu, wasu sun yi imani da Allah domin sun tabbatar da cewa Allah shine ya saukar da wannan ruwa, waɗanda kuma suka kafirce su ne waɗanda suka maida wannan tauraro shine sababin saukar ruwa, wanda yin hakan butulci ne. As-sadisa, mas'ala ta shida malam yace at-tafaddulu lil-imani fi hadha al-mawdi, malam yace lura da imani wato a wannan mahalli a wannan gu, menene shine danganta saukar ruwa zuwa ga Allah subhanahu wataala cewa jin kansa ne fadlarsa ne, dan haka yace kenan anan fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'min, kenan danganta wannan ni'ima ga Ubangiji subhanahu wataala a wannan lokaci, kenan wannan shine yake tabbatar da cewa mai fadar haka mu'mini ne, shine yace at-tafaddulu lil-imani, lura da imani fi hadha al-mawdi, wato a wannan gu, kenan shine cewa an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa. Mas'ala ta bakwai, at-tafaddulu lil-kufri fi hadha al-mawdi, malam yace lura ga kafirci fi hadha al-mawdi, wato a wannan gu, menene kafircin? Shine wato danganta wato shine maida wani tauraro cewa sababi ne na saukar wannan ruwan sama, kenan dan haka anan yace fa amma man qala mu'irna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika mu'minun bil kawkab wa kafirun bi. As-samina, mas'ala ta takwas, malam yace at-tafaddulu li qawlihi, wato lura da fadarsa Abdullahi dan Abbas da yake cewa in ruwan sama ya sauka akwai wanda zaka ji yana fada yana cewa da kadar sadaka nau'u kaza wa kaza, tabbas wato tauraro kaza da kaza yayi gaskiya, tauraro kaza da kaza yayi gaskiya, ai tunda kaza ya kama ai yanzu ruwa ya zo, to wannan kasancewar shi ma kafirci ne, butulci ne. Me yasa? Saboda an danganta saukar ruwan zuwa huduwar wannan tauraro, an maida wani abu sababi, abinda ba Allah bane bai maida shi sababi. At-tasi'a, mas'ala ta tara, malam yace ikrajul alimi lil muta'allimi lil mas'alata bil istifhami anha bi qawlihi atadruna ma za qala rabbukum, malam yace mas'ala ta tara anan wato malami wato yakan iya fito da mas'ala ga almajiri ta hanyar wato istifham, wato shine tambaya ko kace falkarwa an ha game da mas'alar, an gane ko? Domin fadarsa da yace atadruna ma za qala rabbukum, shin kun san menene ubangijin ku ya fada? Kaga anan manzon Allah yayi sani, ya tabbatar da cewa basu san da haka ba, amma mas'alar da yake nihi ya fito musu sai manzon Allah ya yi amfani da siga wadda take ta tambaya yace ataduruna ma za qala rabbukum ko kuma hal taduruna ma za qala rabbukum to shine anan malan ya fa'idanci wannan fa'ida yace ikhrajul alimi lil muta'allimi mas'ala mas'ala ta tara kenan malami yakan iya fito ma da almajiri wata tambaya bil istifhami anha wato da neman kenan fadakarwa game da ita tambayar yace shin wane ka san kaza idan yace bai sani ba sai a lokacin nan kenan sai ka fada masa domin wannan siga za ta sanya ya tattara hankalinsa da tunaninsa domin ya ji menene za a fada al-ashira mas'ala ta 10 wadda ita ce ta karshe yace wa'idun na'iha wato kashedi da barazana ko kace narkon azaba ga mai kukan makoki sawa'an namiji ko mace yana duk wanda yake kuka na daga murya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga irin azabar da Allah ya tanada masa wato a ranar kiyama domin ya faɗa cewa anna'ihatu idza lam tatubu qabla mautiha mai kukan makoki in har ta mutu bata tuba ba manzo Allah yace to qamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalu min qatran wa dir'u min jarab a ranar kiyama za a tada ta a jikinta akwai tufafi wanda yake na man kunhi an gane ko mai ne wanda yake yanda ka san kwanta haka yake sannan kuma wato da riga wadda take ta kasuwa Allah ya kare mu nan muka zo karshen baban da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk